Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 21 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon AF na VOA Africa dake akan mita 102.5, sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da kuma Dalol, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Lahadi 11 ga watan Yuni shekara ta 2017. Ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokin aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
An sako babban dan margayi shugaba Gaddafin kasar Libya Saif al-Gaddafi bayan da aka shafe shekaru ke da 5 ana tsare da shi. Zaratan sojojin Somalia sun ragargaza wani sansanin horaswa na kungiyar Al-Shabab a yankin Juba ta tsakiya. Iran ta tura manyan jiragen saman daukar kaya akalla guda 4 dauke da abinci yayin da za ta cigaba da tura kari zuwa Qatar.
Kanin labaran kenan aka ji. A jihar Adamawa Najeriya hukumomi sun gargaɗi jama'a da a rika kula biyo bayan sake sabon salon harare da ƴan Boko Haram ke yi.
To Allah mutane su sa hankali yanzu don sojoji kam da shugaban kasa sun yi nasu kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali.
Ƙungiyar nan mai da'awar ceto Najeriya daga masu zarmiya ta Katban ta bankaɗo wata badaƙalar karkatar da maƙudan kuɗaɗe a hukumar ba da inshorar lafiya ta Najeriya inda ta buƙaci.
Ƙungiyar ta Katban ta buƙaci a danke tsohon shugaban hukumar Femi Tolas da tsohon shugaban hukumar Femi Akinbade don badaƙalar da ta kai naira biliyan 2 da miliyan 100.
Haka kuma muna ɗauke da rahoto kan cece kucen da ake game da kiran da ƙungiyar haɗakar ƙungiyoyin arewa suka yi kan 'yan ƙabilar Ibo wanda suka ce ba a fahimce su ba ne. Za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo, sai kuma nasihar malamai kan Ramadan, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An sako babban dan margayi shugaba Muammar Gaddafi na kasar Libya kuma wanda aka zarce zai gaji mahaifinsa a mulki Saif al-Islam Gaddafi bayan da aka shafe shekaru fiye da 5 ana tsare da shi a cewar waɗanda suka tsare shi. Wata sanarwar da bataliyar Abubakar al-Siddiq wadda ta rike Saif al-Islam ta bada ta ce an sake shi shekaran jiya Juma'a, to amma bata bayar da ƙarin haske kan inda yake ba. Wasu jami'an bataliyar da kamfanin dallancin labaran Associated Press sai tun tuba cibiyarsu a garin Zintan da ke kudu da Tripoli sun gaskata rahoton sake shi, to amma sun ƙi su bayyana inda yake saboda abin da suka bayyana a daman damuwa kan tsaron lafiyarsa. Suka ce an sake shi ne ƙarƙashin wata ahuwar da Majalisar Dokokin Libya mai cibiya a gabashin ƙasar ta bayar kwanakin baya. Majalisar Dokokin da ke birnin Tobruk tana biyayya ga ɗaya daga cikin gwamnatoci guda 3 da ake da su a ƙasar Libya yanzu haka, shaida ta irin wargajewar al'amura da Libya ta samu kanta ciki tun bayan da aka hambare Gaddafi aka kashe shi. Mayakan bataliyar sun kama ɗan na Gaddafi a shekarar 2011, shekarar da aka hambar da mahaifinsa daga kan mulki aka kuma kashe shi. Zaratan sojojin Somalia sun ragargaza wani sansanin horaswa na kungiyar Al-Shabab a yankin Juba ta tsakiya. Shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya faɗa cikin wata sanarwa yau Lahadi cewar ya ba da izini ga zaratan sojoji tare da taimakon sojojin ƙasashen waje da suka wannan farmaki a kan sansanin na horaswa na Al-Shabab da ke kusa da garin Sako a yankin Juba ta tsakiya. Ya ce farmakin ya lalata wata muhimmiyar cibiyar shugabanci da samar da kayan aiki, zai kuma nakasa kuzari da iyawar abokan gaba wajen kulla kai sabbin hare-hare a cikin Somalia. Farmajo ya ce Somalia ta jima tana shan wuya a hannun Al-Shabab da ya ce tana samun goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci na duniya. Bai bayyana ko akwai wani babban komanda na Al-Shabab cikin wannan sansani lokacin da aka kai masa hari ba. Garin Sako yana tsakiyar yankin Juba ta tsakiya da ke hannun Al-Shabab. Wannan ya sa zai yi wuya a ce akwai sojoji na ƙasa a farmakin sai dai ko ta sama. Haka kuma wannan yana nuna alamu akwai hannun wata ƙasa abokiyar Somalia a wajen kai harin. A cikin 'yan shekarun nan jiragen drone na Amurka sun auna suka kai harar kan manyan kwamandojin Al-Shabab cikinsu har da tsohon shugaban kungiyar Ahmed Abdi Godani wanda aka kashe a ranar 1 ga watan Satumba shekara ta 2014. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Iran ta tura manyan jiragen sama daukan kaya kalla guda hudu dauke da abinci yayin da za ta cigaba da tura kari zuwa Qatar bayan da manyan masu samarwa da kasar kayayyaki suka tsinke hulɗa da wannan kasa wadda ta dogara kaco kam kan kaya daga kasashen waje. Ita ma Turkiya ta ce za ta samarwa da Qatar abinci bayan da fargabar karancin abincin ta bazo a bayan da Saudiya ta toshe hanya kwaya ɗaya tak da ke iya zuwa kasar ta doron kasa kuma ta inda take shigar da akasarin kayan abincinta. A wani gefen sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi magana ta wayar tarho ta kurin aikinsa na Turkiya game da rikicin da ake tsakanin daular Qatar da makwabtar nata Larabawa a yankin tekun Farisa. A makon da ya shige Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa da Baharin da kuma Masar suka tsinke hulɗa da Qatar suna masu zarginta da laifin goyon bayan 'yan ta'adda da kuma ƙasar Iran, zargin da Qatar ɗin ta ce baya da wani tushe. Shi ma shugaba Donald Trump na Amurka ya soki Qatar da kakkausa harshe. Wannan magana ta waya da Tillerson ya buƙaci a yi cikin daren jiya Asabar tana zuwa bayan da ya kira ga Saudiya da sauran ƙasashen yankin tekun Farisa a ranar Juma'a da kada su yi wani abin da zai ƙara tsananin wannan lamari, su kuma janye matakan killace ƙasar da suka yi suna hana shiga ko fitar kaya. Yana mai cewa hakan yana janyo matsalolin jin kai tare da shafar yakin da Amurka take jagoranci da 'yan ƙungiyar Daesh. Har yanzu Prime Minister Britannia a jam'iyyar Conservative ta masu ra'ayin riƙau tana ƙoƙarin cimma yarjejeniyar da za ta ba ta goyon bayan da take buƙata domin kafa gwamnati tare da jam'iyyar Democratic Unionist ta yankin Ireland ta Arewa. Wata sanarwa da aka samu yau Lahadi daga ofishin Theresa May ta ce bisa dukkan alamu wannan sabon sati da aka shiga za a kammala wannan yarjejeniya ta goyon baya. Irin wannan yarjejeniyar goyon baya ba ta da ƙarfi kamar cikakkiyar yarjejeniya ta kafa gwamnatin haɗin kai ko ƙawance tsakanin waɗannan jam'iyyu. Abinda kawai take nufi shine jam'iyyar DUP za ta goyi bayan gwamnati a duk wani batu na kasafin kuɗi ko kuma idan an zo jefa ƙura amincewa ko ƙin amincewa da gwamnati. To amma duk sauran batutuwan jam'iyyar DUP tana iya rungumar matsayin da ya saba mana 'yan Conservative. Wata sanarwa da jam'iyyar DUP ɗin ta bayar ta ce zuwa yanzu dai tattaunawa tasu tana yin tasiri. May tana buƙatar goyon bayan wakilai aƙalla 326 a majalisar dokoki domin ta kafa gwamnati. 'Yan Conservative sun samu kujeru 318 a zaben da aka yi yayin da DUP ta lashe kujeru guda 10.
Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Hukumomi a jihar Adamawa sun gargaɗi jama'a game da sabon salon kai hare-hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke yi domin kare rayukan al'umma a duk inda suke. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani.
Da yake ma nuna takaicinsa bisa tashin bom da ya auku da wasu kananan yara a fadamar Rake da ke cikin garman hukumar Hong, gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya gargaɗi jama'a ne da ake sa ido. Gwamnan wanda ya ce gwamnatin jihar ta dauki nauyin waɗanda suka jikkata tare da jajantawa iyayen yaran da suka rasu, ya ce wannan wani sabon salo ne da 'yan ta'adda suka bullo da shi domin cutar da jama'a.
A sa yara ƙanƙanana ne guda biyu aka sa musu wa'innan bom, wanda na tabbata ba su ma meye bom ya ji ba. Already mun riga mun shirye-shirye yadda za a taimaka wa inda suka ji ciwo suna asibiti yanzu. Mun gwamnati mun kira jama'a cewa don Allah mutane su sa hankali yanzu, don sojoji kam da shugaban ƙasa sun yi nasu, kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali. Kuma gwamnati muna ƙoƙari mu a media da sauransu mu ga mutane a tsaya a lura da yawancin baƙin da suke shiga gari.
Ita ma dai hukumar ba da agaji gaggawa ta Najeriya ne ma wanda ko ta nuna kaduwar ta ma da wannan lamari, ta ce yanzu haka bayanai na nuna cewa mayakan na Boko Haram sun sauya salon har da suke kaiwa, wanda don haka ta gargaɗi jama'a da kula. Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da jihohin Adamawa da Taraba ya bayyana wuraren da ya kamata ake sa idon.
Idan aka suka fito da wani salo aka toshe wannan kofa suka kokari fito da wani kofa. In ka lura cikin 'yan kwanakin nan ana duba inda mutane suke natsuwa ne sai su tanadi abin da za su kai wurin wuraren misali masallatai inda wurin hankalin kowa ina wurin ibada ko wuraren tafsiri ko inda za a ci za a yi bude baki hankalin mutane kowa ya koma ga yadda zai ci abinci yawanci irin wayannan wurare suke targeting sai ka samu kuma Allah yana taimakowa yana bada taimakon shi kaga jami'an tsaro sun kafe bukatu amin madufar su so wayannan wayannan abubuwa da suke faruwa abu ne wanda zamu ja hankalin mutane a wannan lokaci da su lura da duk inda suke lura shine maganin wannan abun babu abinda babu wani abinda za a iya ganowa kai tsaye cewa wannan dan ta'adda ne sai dai in an zauna an natsu in a masallaci ne a samu wasu wanda suke lura da hanyoyi in a wurin tafsiri ne a sa a jami'an tsaro ko ƴan agaji su zauna sosai cikin shiri su lura da miyagun masu shigowa ko kuma in a wurin bude baki ne mutane su sa ido wasu suna cin abincin wasu kuma suna kokarin bada tsaro wa kansu saboda jami'an tsaro ba za su iya yin komai ba sai da taimakon mutane da ke unguwanni da mutane da inda suke ake huda na yau da kullum
amma kullun baya jama'a sun tashi tsaye wajen tsaron masallatai majami'u kasuwanni da ma wasu wuraren hada-hada jama'a to sai dai yanzu fada alamu ma an soma sakaci
kowe tashi tsaye yanzu ake haske ya zo gaban goshi bai kamata mu dinga zama wai muna jira mutane nan suna mana karambani ba kamata kowe fito mu doke nauyin muna gadin church da su masallacin nan inda akwai jama'a don mun ga yanzu a wurin ne suke kokari suna kawo ma mutane damuwa da yawa da yawa sai aje ana cikin masallaci ka ji an jefa bomb ana cikin church ka ji an jefa bomb bai kamata haka ba
a baya dai an dauki matakai kwarai da gaske to ganin cewa an kwana biyu ba sai ka samu wannan hatsarin ta da bomb din nan ba sai kuma jama'a suka sake jiki to ina ganin lalle lokacin suke jiki bai yi ba
wato matsalolin mu na Najeriya shine muna da saurin mantuwa duka an dan fara abu an yi kwana 1 2 3 4 sai ga shikenan an shafa an saki jiki mu daina irin wannan abu mun dau abu mu rike shi kawai mu miƙe mu ta tafiya bara nan fashi
ga yanzu rikicin Boko Haram da aka shafe da shekaru 7 ana fama da shi ya falagume dubban rayuka ba ma ga wanda aka tilasta wa yin gudun hijira ko da yake yanzu lamura sun fara komawa daidai a wasu wuraren Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a gai da Ibrahim Ƙungiyar da'awar ceto Najeriya daga masu zarmiya ta Katban ta buƙaci a damike tsohon shugaban hukumar bada inshorar lafiya ta Najeriya biyo bayan mun kaɗo wata badaƙala karkatar da biliyoyin naira a hukumar daga Abuja ga Nasiru Adamu ya kaya.
The sum of 1.93 billion.
Haka nan zaka ji an fitar da biliyoyin naira ta ƙarauniyar hanya da kan tasirin lamuran Najeriya saboda yadda cin hanci da rashawa ya tsananta ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Shugaban kungiyar da ke dawar ceto Najeriya daga masu zarmiya Katban Koko Bring Back Najeriya Ibrahim Garbawala ke yi wa manema labaru bayani kan zargin karkatar da biliyoyin naira a hukumar bada inshorar lafiya ta Najeriya wato NIHS National Health Insurance Scheme. Wala ya rawaito babban sakataren hukumar na yanzu Farfesa Usman Yusuf na cewa badakalar da aka tafka hukumar ta fi na tallafin man fetur muni.
We demand immediate arrest of the former executive secretary of the National Health Insurance Scheme Dr. Femi Thomas for unilateral.
Kungiyar ta Katban ta buƙaci a damke tsohon shugaban hukumar Femi Tolas da tsohon shugaban hukumar Femi Akinbade don badakalar da ta kai naira biliyan 2 da miliyan 100. Ga abin da Aji Wala ke cewa
kudade ne na karo-karo ma'aikatan gwamnati suke badawa ake hada wayannan biliyoyi amma ba a iya samun kwalliya ta biya kudin sabulun su biliyoyin sace su ake
lokacin da kake karanta jawabi a turance kai kira sunan wasu ma da ba a ma'aikatar suke ba wasu manyan ƴan siyasa
kware
ko zaka tuno mana sunan su da rawar da suka taka
sai kaga suna kololuwa lokacin da suke office duk ba bukata da badiya ba cin su da shan su da lafiyar su da tafiye-tafiyen su da hutun su duk gwamnati ta dauki nauyin abun mamaki su ne ke da kamfanoni HMOs a turance wato kamfani da suke kula da gudanar da ita wannan tsari-tsarin amma abun kaci kudaden da ke shiga wurin su sun hana misali zan baka a cikin nan takardu sun nuna cewa irin su tsohon shugaban majalisar dattawa Senator David Mark yana da company a cikin wannan Pius Ayin Pius wanda ya sakataren gwamnati a baya yana da company da suke da hannu a cikin wannan badakalar da muke magana akai dan menene
Musa Hussaini ɗaya ne daga jami'an Katban da ke cikin jami'an da suka gudanar da wannan binciken
kana aikin gwamnati ko kana aiki a ma'aikatu masu zaman kansu akwai wa'innan kudaden da ake cire maka a kowane karshen wata kai rashin lafiya ba kudaden nan ba dawo maka da su za a yi ba mutanen nan kuma sun debi kudin nan sun yi hidimomin gaban su a lokaci ɗaya sai ka ji an ce biliyan 10 ta kuta biliyan kaza ta kuta ba su babu alamun su
babban sakataren hukumar Professor Usman Yusuf ya tabbatar da zargin akwai badakala da ake tafkawa hukumar ta inshore lafiya
gaskiya na yarda da kai ban zo aikin nan ba dan yana da saukin yi ni ina son a nuna mani cewa kai shekara ɗaya me kai rashawa da cin hanci tana cikin NHIS kamar yadda take a kasan nan duka shi yasa shugaban kasa ya ba mu wannan yace mu taimaka mishi yadda yake yakata sama mu ma mu yake ta duk inda aka samu shi yasa ma'aikata na zan sa su a asibitota in kai baka lafiya kaje asibiti aka nemi ayi maka ba daidai ba kaje wurin ma'aikacin mu wanda ke asibiti kace mashi ga kaza shi da kanshi zai tashi ya maka yaki
majalisar dattawan Najeriya dai na binciken wannan zargin badakalar inda wata majiya ma ta shaida mai ita ma hukumar yaki da almundana ta Najeriya EFCC za ta fara bincika lamarin Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
ya ubangiji sarkin baiwa
a gaida Nasiru yayin da Najeriya ake ci gaba da cece-kuce game da kiran da kungiyoyin matasan arewa suka yi na baiwa ƴan kabilar Ibo wa'adin tashi su bar yankin arewa cikin watanni uku matasan sun ce ba fahimce su bane Madina Dauda na da ƙarin bayani
daya cikin shugabannin kungiyoyin matasan arewa da suka baiwa ƴan kabilar Ibo wa'adin nasu kwashin nasu inasu su bar arewa ya ce ba a fahimci abin da suke nufi a wannan daftari da suka sa wa hannu a Kaduna ba Shugaban kungiyar Arewa Citizens Action for Change ko kuma kungiyar rajin kawo canji a Arewa Sharif Ashir ya yi min karin haske akan batun
ba a inda muka ce ai tashin hankali ba mu kira tashin hankali a ko ina ba mu dai matsayin mu muka fada kuma muna da ƴancin mu fadi matsayin mu a kasar nan gwamnatin Najeriya ta tabbatar da ta samar da hanyar da za a je ai wato taron Ibo ai musu referendum tare raba gaddama akwai doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta amince da mutane in suka ce suna neman ƴancin kansu a basu
a yayin da yake mayar da martani akan al'amarin wani basarakin Ibo mazaunin Abuja Eze Maxwell Kanu ya ce shi ma yana goyen bayan ayi ƙuri'ar raba gaddama
we must have to campaign for it we have to work hard for it but at the back of our mind we need referendum to understand these people what do you need you can't rule people with force
Eze Maxwell Kanu ya ce dole ne mu bi buƙatun namu da laluma mu yi aiki tukuru na neman haɗin kai a daidai lokacin da muke begen ayi ƙuri'ar raba gaddaman ta haka ne zamu san buƙatun juna ba a mulki dole sai da laluma shi ma ɗaya cikin waɗanda suka taɓa tsayawa takarar shugabancin ƙasar Najeriya a shekara 2011 Sani Aminu Dutsen ma ya tofa albarkacin bakin sa inda yake cewa
a wannan ra'ayi na shine ina goyen bayan su ina kuma goyen bayan masu neman biya faran da su waɗannan ina goyen bayan su gaba ɗaya 100% kuma ni ina ganin abinda su waɗannan ƴan arewa suke neman su yi taimako ne suke neman su yi masu ma masu neman biya fara din cewa suna son biya fara mun zo mu taimaka muku mu agaza muku ku samu biya fara a wannan ina ganin shine abin mai sauki
har ila yau akan wannan batu dai wani matashi dan kabilar Ibo shi ma dake zaune a birnin tarayya Abuja Igwe Martins Nnamdi yayi bayani
we will continue to consolidate on our sensitization just like we have started you saw the delegation that we came here with Nollywood actors
Igwe Martins yace zamu ci gaba da wayar da kawunan matasan kasan nan baki daya ai kin ga waɗanda na kawo wurin ku akwai masu yin fina-finai da kuma wasannin kwaikwayo akwai mu da hanyoyin dakile rashin fahimta ta wasannin kwaikwayon da nazarce-nazarcen rayuwa da yadda zamu rungumi juna domin mu samu zaman lafiya a ƙasa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina shi kuma wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar ya jiyo mana ra'ayoyin wasu ƴan kabilar Ibo da Hausawa dake jihohin Anambra Abia da kuma jihar Ebonyi ga abin da suke cewa
Ah, mubu Cyril Okeke. Yeah, odrokwa mawo, but I am aroko ifa igeme. Ya igeme.
Wannan yana cewa ne a cikin harshen Ibo, abin da ke faruwa a yanzu ya isa haka, ya kamata al'ummar Ibo su daina kiran biya fara domin samun zaman lafiya. Gaskiya mu ba ma son ƴan arewa su bar yankin mu, haka kuma ba ma son ƴan uwana ƴan kabilar ta Ibo su bar yankin arewacin Najeriya.
Malam. Ibo
come back to your home, in your house, I'll go back to your home. What we need for Abdafra.
Wana yana chewa ne ina gombaya ga dukkan kabilar ta Ibo dake zazzaune a arewacin Najeriya su dawo gida a yankin mu na kabilar Ibo yayin da ƴan arewa su kuma da suke gudanar da harkokin su a nan kudancin Najeriya su ma su koma yankin su na arewacin kasar domin muna goyon bayan kasar Biafra su ma al'ummar Hausawa dake zazzaune a yankin na kabilar ta Ibo sun bayyana ra'ayoyin su dangane da wannan lamarin
ni Alhaji Musa Hausa must go ina ta fada wai dole mun bar gari to kaga wannan abu shi tsorata mutane irin wulakancin da Ibo inyamure suke mana ya kamata Ibo su san mu ne arewa mutane ne su matasan arewa ni ina ganin ma sun yi hakuri zan shehu fanda mazaunin fata to muna cikin fargaba hakika dare da rana
to koya ya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ke kallon wannan dambarwa
alhamdulillah na comrade Muhammad Muktar Bala ina wakin ta kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na south east dan ka duba shafi na 39 zuwa shafi na 40 digiri kullun tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa yanci daman fadin albarkacin baki shi ne ma'ana mutum zai fafutukan kare yankin sa kamar su ƴan Biafra kaga ai kungiya ta fafutukan iya yankin Biafra su kuma wannan kungiya ce ta ƴan arewa zalla to kaga kowa zai kare muradin kansa ne to ƴan Biafra suna fadi akan Biafra land amma sai dai su sabanin da aka samu shine suna samun goyen bayan manyan su da sarakunan su sabanin su ƴan arewacin Najeriya
wannan yanayin dai na nuna cewa yadda wasu dattawa arewacin Najeriya suka tashi tsaye wajen shawo kan wannan lamarin ta yadda cewa za a kama ƴan waɗannan kungiyoyi na arewacin Najeriya alƙaluma dai sun nuna cewa su ƴan kabilar ta Ibo ba su dauki wannan ikirari da wasa ba daga bisani dai sun kira ga jami'an tsaro da su dauki matakin da ya dace Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
a gaida Lamido to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 10:11 da minti 22 na safe ga shirin mu na gaba
The context and the president's words are what led me to that conclusion as I
yanayin da yi magana da kuma irin kalaman shugaban sune suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen bayanin da na fitar
the president never in form or substance
shugaban bai taɓa nunawa ta kowace irin hanya cewa Mr. Comey ya daina binciken kowa ba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka A cikin shirin namu na wannan mako zamu dubi ne kan bahasin da tsohon daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta FBI James Comey ya gabatar a gaban wani kwamitin majalisar dattawa domin bincike kan zargin da ake na cewa shugaban Amurka Donald Trump ya nemi shi Comey da yayi watsi da bincike zargin katsalandan din da aka ce Russia ta yi a zaben shugaban kasar da aka yi a bara sunana Mahmud Lalo So wanda daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta FBI da shugaba Donald Trump ya kora daga aiki wato James Comey ya ce shugaban ya nemi ya mai mubaya'a ko kuma ya mika wuya inda ya nemi yayi watsi da binciken da ake akan katsalandan din da Russia ta yi takamaimai dangane da binciken tsohon mai bayarwa shugaban shawara kan harkar tsaro wato Michael Flynn Comey ya bayyana ne a ranar Alhamis din da ta gabata a gaban wani kwamitin majalisar dattawan kasar wannan kuma shine karo na farko da tsohon daraktan hukumar ta FBI ya fito bayyana jama'a yayin magana kan batun binciken rashin Comey ya fara jawabin sa ne da sharafage kan yadda aka sallame shi a aiki inda yace ba bashi kwararan hujjoji ba
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI
gwamnatin ta yi zaɓin ta bata mun suna da kuma hukumar ta FBI inda suka ce hukumar tana cikin halin kakanikayi kuma bata samun jagoranci na gari sannan ma'aikatanta sun yanke kauna ga shugaban hukumar waɗannan duk zallar ƙarya ce amma kuma ina mai baiwa ma'aikatan hukumar ta FBI hakuri saboda jin wannan ƙarya sannan ina mai baiwa Amurkawa hakuri da su ma suka ji hakan
yayin da yake amsa tambayoyi Comey ya ce a ranar 14 ga watan Fabrairu shugaba Trump ya nemi da yayi watsi da binciken da ake yi wa Flynn shi dai Flynn an sallame shi ne a yan watannin da suka gabata saboda yayi wa mataimakin shugaban kasa Mike Pence ƙarya kan wata ganawa da suka yi da jakadar Russia a nan Washington Tsohon shugaban na FBI ya ce shugaba Trump bai bashi umarnin cewa da ya dakatar da bincike da yake yi wa Flynn ba amma ya ce kalamansa sun yi daidai da kalaman ba da umarnin yayi hakan
The context and the president's words are what led me to that conclusion as I
yanayin da yi magana da kuma irin kalaman shugaban sune suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen bayanin da na fitar ko da yake ta iya yiwuwa ban yi daidai ba sai dai a lokacin takaddaman ne akan yayiwa mataimakin shugaban kasa ƙarya kan irin zartutukan da suka tattauna da jakadar Rasha kan ko ya faɗi gaskiya hakan kuma ya faru ne kwana guda gabanin hakan
connected to Flynn's account of his conversations with the Russians
ko me ya ƙara da cewa yayi mamaki mutuka a lokacin da Trump ya nuna cewa yayi watsi da binciken Flynn ta yadda har ya kasa faɗa mai cewa hakan bai daidai ba dangane da batun ainihin katsalandan din da ake zargin Rasha da yi ko me ya ce kuma mun tattara bayanan sirrin Amurka duk sun yi amanna cewa lalle Rasha ta saka hannu a zaben Amurka na 2016 tsohon shugaban hukumar ta FBI ya kuma ce babu haufi shi ma yayi amanna cewa an kore shi ne saboda yadda yake binciken shishigin da Rashin ta yi lamarin da ya ce ya bukanta hukumomin fadar White House rai sai dai tuni fadar ta White House ta mai da martani kan kalaman da komi yayi Mark Kasowitz shine lauyan shugaba Trump
The president never in form or substance
Trump bai taɓa nunawa ta kowace irin hanya cewa Mr. Comey ya daina binciken kowa ba kamar yadda Comey ya faɗa sannan shugaban bai taɓa nuna wa Mr. Comey cewa ya daina bincikar kamar yadda ya faɗa
including the president never suggested that Mr. Comey quote let Flynn go close quote The president also never told Mr. Comey.
Sannan shugaba Trump bai taɓa faɗa wa Mr. Comey cewa yana so a yi mai biyayya ko miƙa wuya kamar yadda ya faɗa ba. Bai ambata hakan ba ta kowace irin siga.
The president is entitled to expect loyalty from those who are serving the administration.
To shi da kansa Trump dai a baya ya sha yin watsi da zargin cewa Rasha ta sa hannu a zaben Amurkan. Inda ya rika kwatanta lamarin a matsayin bita da kullun siyasa da kuma mafaka da 'yan Democrat suka kirkiro domin kunyar kaye da suka sha a zaben bayyana da tsohon shugaban hukumar ta FBI Comey yayi a gaban kwamitin 'yan majalisar na ɗaya daga cikin sauraron bahasi mafi girma da aka gani cikin shekarun da suka gabata a nan Amurka yanzu haka dai kuma wannan lamari shine ya karaɗe daukacin Amurka abin da ya kama daga kafofin yada labarai zuwa inda mutane ke taruwa masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu yanzu madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri ni Mahmud Lalo nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
a gai da Mahmud yanzu kuma ga nasihar malamai na Ramadan
ai da goma na farko da goma na biyu da goma na karshe duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su domin ai so ɗaya ne Ramadan din a shekara saboda haka yayi kokari ya daure ya ga ya wahala kansa don manzon Allah ya ce duk wanda Ramadan ya tsaya sai ya tabbaci bai tashi yayi ibada ba Allah ya nesantar da shi ga barin rahama saboda haka yi kokari ka wahala kanka cikin wannan wata wurin yin ibada ka daure wa ainihin wato rowarka ka dauki dukiyar da Allah ya baka ka ci gaba da taimakawa bayin Allah musamman waɗanda suke cikin halin kakani kai cikin Ramadan in kai kokarin wannan kai abin da ya kamata daure ka ringa karanta alqur'ani a kowace rana ya zamanto ka samu ka sauke alqur'ani cikin watan Ramadan ko sauka ɗaya ko sauka biyu za ka yi ko ma fiye da haka an yadda maka cikin Ramadan ka wahala kanka wurin wannan
to Allah ya sa mu dace kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya
Attorney General na Amurka Jeff Sessions ya faɗa wa majalisar dokoki a jihar Asabar cewa zai ba da shaida gaban kwamitin kula da ayyukan leke asiri na majalisar dattijai wanda yake binciken katsalandar da Rasha ta yi zaben shugaban kasa na bara a nan Amurka Sessions ya ce yana son bayyana gaban kwamitin domin amsa tambayoyin da suka kunno kai game da shi a cikin shaidar da tsohon director hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya ta Amurka James Comey bayar a makon da ya shige an sako babban dan marigayi shugaba Muammar Gaddafi na kasar Libya kuma wanda aka zance zai gaji mahaifinsa a mulki Saiful Islam Gaddafi a bayan da aka shafe shekaru fiye da biyar ana tsare da shi a cewar waɗanda suka tsare shi wato bataliyar Abubakar al-Siddiq
To masu sauraron mu da takaitattun labaran mu ka ƙarshen shirin namu na yau baki daya kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga Ma'azubawa tsohon kwamishinan ayyukan jihar Niger na rasuwar mahaifiyarsa wadda aka fi sani da Maman Yakubu Ubangiji Allah ya ji kantar rahama ya ƙara haƙurin rashin ta yanzu a madadin Ibrahim Alfa Hamir wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Siri wanda ya hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa a ƙarasa wannan lafiya assalamu alaikum.